fafatawa da yake a wasannin league league musamman wasan tsakiyar mako a can kasar Spain bangaren La Liga mako na 6 Leganes ajiye ta samu nasara akan Barcelona da kwallo 2-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao wanda ta cika kashi a hannun Villarreal da kwallo 3 da nema. Sevilla kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kwallo 3 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia inda suka sulhu ta 1-1 tsakanin su Celta Vigo. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Rennes kungiyar kwallon kafa ta Real Valladolid suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Levante Alaves a gida da su karɓa kocin Getafe. Sai kungiyar kwallon kafa ta Girona inda za su fafata da Real Betis a Bundesliga na kasar Jamus mako na 5 Fortuna ajiya ta sha kashi a hannun Bayer Leverkusen da kwallo 2-1 sai RB Leipzig ta doke Stuttgart da kwallo 2 da nema. Borussia Dortmund ta lallasa Nürnberg da kwallo 7 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05 suka tashi canjira zuwa buci da Wolfsburg. Ita kuma Mönchengladbach ta samu nasara akan Frankfurt ne da kwallo 3-1 sai Likuan na kasar Faransa inda Marseille ajiya a wasan mako na 7 ta lallasa Strasbourg da kwallo 3-2. Kungiyar kwallon kafa ta Girondins kuwa ta samu nasara akan Lille da kwallo 1 mai ban haushi. Dijon a gida ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo 3 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Caen da suka hulu hunta 2-2 tsakanin su da Montpellier. Amiens a gida ta samu nasara akan Rennes da kwallo 2-1 sai kungiyar kwallon kafa ta PSV inda ta lallasa Stade da kwallo 4 da nema da 1. Idan muka liga kasar Ingila kuwa kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Gary Southgate yana shirin sanya hannu na sabon kwantiraki shekaru 4 masu zuwa inda yake shirin karkarewa a shekara ta 2022 inda yake yunkurin kai kungiyar zuwa ga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi a shekara ta 2002. Kocin mai shekaru 48 da haihuwa wanda kwantirakinsa zai kare a shekara 2020 ya jagoranci tawagar zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta bana wanda aka kare a kasar Rasha inda ta zo mataki ko kuma ta zo wasan dabda na karshe wancan rabata da ta zo tun shekaru 28 da suka wuce. Ya amince da karin wa'adin wanda za su karbi kudin da ko kuma akalla zai karbi kudin da ya kai mafan miliyan 3 a duk shekara a mazaunin albashi. Wani rahotanni da yake fitowa da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa duk da takun saka da ake samu tsakanin ƴan wasan Manchester United da kuma mai horar da kungiyar Mourinho, shugaban kungiyar Edward Ward ya ce babu batun korar Mourinho a yanzu haka. Mourinho mai shekaru 55 da haihuwa yana samun taka da shugabanni ko kuma da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United musamman Christy Pogba wanda aka nuna cewa a faifan bidiyo an same su suna ta sa'insa a tsakanin su. A shekaran jiya ne dai Mourinho ya karbi mataimakin assistant captain da kungiyar kwallon kafa ta Manchester da Johan Bobba. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.